أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد يتعتبتك قبنجي سبحانه وتعالى ليا قدر حقورم أولا نقولي من تارن على بركة ليا قدشكين جدا جان الله سبحانه وتعالى مسلاتي بارن قومي با سيدان mu ƙara ma junanmu sani dangane da wata manzuma wadda wani babban malami da ake cewa Muhammad bin Salih al-Usaymin ya rubuta ta abin da yake da alaka da usulul fiqh da kuma qawaidul fiqhiyya idan muka leka cewa wannan malami wanda ake cewa Muhammad Salih bin Usaymin mutum ne wanda yake mu'asir idan aka ce mu'asir ma'ana bai jima da rasuwa ba duka bai huce shekara 27 ko kuma 26 da ya bar duniya mutum ne wanda yake balarabe ne a Saudiya yake ya kasance malami ne wanda yake ya shahara kuma daga cikin malaman shi idan muka leka akwai As-Sa'di wanda yake shine wanda ya manzuma ta qawaidul fiqhiyya bayan haka daga cikin malaman shi akwai yayi karatu wajen Ibn Baz wajen Shantiki wanda yake da tafsiri na Adwa'il Bayan duka wannan daga cikin malaman sa ne kuma ya kasance iya da mu'allafat masu yawa yayi rubuce-rubuce dangane da addini musamman ma idan muka leka yana da sharhi mumti zadul mustaqni iya da sharhi na 40 hadis 40 nawawi kuma iya da tafsiri wanda yake na alqur'ani mai girma idan malami ne wanda ya taka rawar gani abin da yake da alaka da shi wannan addinin musulunci kuma mutum ne wanda ya kasance babban mutum ne a Saudiya ana girmama shi lokacin da yake raye kuma har yanzu haka ana itimadi da kutubin shi saboda kutubin shi sun zamanto muqarrarat ne da dama a gurare daban-daban ana karantar da su a masallatai kuma bayan haka mutum ne wanda yana ɗaya daga cikin majami ko kuma ɗaya daga cikin wata kungiya da ake cewa Al-Lajna Da'ima ko kuma Al-Majami na fuqaha wanda suke zamantowa suna isdaru fatawa wanda ake itimadi da ita a Saudiya kenan a gurguje dai wannan shine dai malami mai wannan manzuma kina zamu shiga cikin littafin kai tsaye malaike cewa alhamdulillahil mu'idil mubdi mu'in nawali kullu man yastajibu malaike cewa godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala al mu'idil mubdi wanda zai maido wa'inda suka rasu bi ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala innahu huwa yabji'u wa yu'id kinan duk lokacin da aka ce yau mutun ya rasu Allah subhanahu wa ta'ala yayi alƙawarin cewa zai maido wanda ya rasu kenan shine al-mu'idil mubdi kenan Allah shine zai maido a lokacin da aka ce yau mutane sun rasu daga an tare kiyama a lokacin nan Allah subhanahu wataala zai tada kowa kenan shine al-mu'idil mubdi zai maido wanda ya rasu haka Allah subhanahu wataala yake cewa wa huwal ladzi yabda'ul khalqa thumma yu'idu idan muka dauka hadisi na Abi Huraira wanda Bukhari ya fitar da shi hadisi ne yana nan hadisin qudsi ne Allah subhanahu wataala yake cewa kazzabani ibn adam walam yakul lahu zalik wa shatamani walam yakul lahu zalik sai yake cewa fa amma takzibuhu iyaya fa zama anni la aqdiru an uidahu kama kana wa amma shatmuhu iyaya qawluhu li walad fa subhana an attakhidha waladan yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kazzabani ibn adam yake cewa dan annabi adam ya qaryata ni yake cewa walam yakul lahu zalik Allah yace ba haka ya dace ba ga dan adam wa shatamani yace dan adam ya zage ni walam yakun lahu zalik kuma ba haka ya dace da shi ba sai Allah yake cewa wa amma takzibuhu iyaya qaryata ni da yayi shine fa zama anni la aqdiru ana idahu kama ana idahu kama kana Allah yake cewa yana ikrarin cewa ai banna iya mida shi kamar yanda yake bi ma'ana idan aka ce yau mutun ya rasu ai akwai wanda suke ikrarin cewa babu yanda za a yi mutun ya koma ƙasa ya koma kashi a ce Allah ya hada shi shine Allah yake cewa dan adam ya qaryata ni akan wannan abu asali Allah subhanahu wa ta'ala shine al-mu'idul mubdi, zai maido wanda ya rasu, kuma yake cewa wa amma shatumuhu, amma zagi na da yi shine yake cewa li walad, ya ba Allah ni, ya danganta ma Allah subhanahu wa ta'ala da, sai malai yake cewa mutin nawali kullaman yastajidi, Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake bada kyauta ga duk wanda ya tabbe shi. Allah yake cewa wa qala rabbukum du'uni astajib lakum, haka yake cewa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ku bayina ku tambaye ni ko kuma ku roke ni, ni zan ba ku, haka aka ce ma manzo Allah wa idza sa'alaka ibadi, idan bayina sun tambaye ka dangane da ni fa inni qarib, Allah yake ka ce musu ina kusa da su, ujibu da'watad da'i idza da'an, Allah subhanahu wa ta'ala yana karbar kiran duk wanda ya kiraye shi. Haka idan muka dauka hadisin Abi Huraira, yana nan Bukhari ya wutar da shi, yake cewa yanzulu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul layl akhir, yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana saukarwa a kowane dare, idan ya zamanto karshen dare naka raba dare gida uku, ukun na karshe Allah subhanahu wa ta'ala yana saukarwa duniya, yaqulu man yad'uni astajib lahu wa man yas'alni, Allah yake cewa wa zai roke ni in bashi, wa zai nemi gafarata in gafarta mishi, malike cewa musabbitul ahkami bil usuli mu'ini man yasbu ila al usuli, haka musabbitul ahkami bil usuli, Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake tabbatar da hukunce hukunce na shari'a, wa inne ne hukunce hukunce al kitabu was sunna wal ijma wal qiyas as sahih, wa innan shine abinda malike ni al ahkam bil usuli, wa innan usul in sunni qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda take tabbatatta idan sharɗanta sun cika na karɓar wannan hadisan, sai al ijma wanda manzon Allah yake cewa babu yanda za a yi al'ummar shi ta hadu akan bata, shine ijma, sai kuma qiyas, ya zamanto an yi qiyasi sahihi, sai yace mu'inu man yasbu ila al-wusuli, kuma Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda zai taimaka ma duk wanda yake da niyya ta neman ilimi, kenan shine abinda malike ne musabbitul ahkami bil usuli, Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake tabbatar da hukumce hukumce na shari'a, sai yace mu'inu man yasbu ila al-wusuli, kuma zai taimaka ma duk wanda yake da niyyar neman ilimi, idan kace zaka nemi ilimi kasa ikhlasi a ciki, to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kama maka, ai man walaja al-baba balaga al-murad, man khafa adlaja wa man adlaja balaga al-manzil, ala wa inna salata llahi ghaliya, ala wa inna salata llahi al-janna, kana duk wanda ya niyya cewa ga abin da yake so Allah subhanahu wa ta'ala zai kama mishi na neman ilimi, idan ka sa niyya mai kyau to ka sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai kama maka, kuma Allah yana tare da kai, summa salatu ma salami qarqati, bayan haka malai yace amincin Allah ai yayi salati ga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ai sun tabbata sun cika, ala allazi uti jawami alkalim, akan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi jawami alkalim, idan ka ce jawami alkalim shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzon Allah irin hikima don kullallan magana, manzon Allah zai yi magana wanda take magana ce el karama, amma wannan magana za an aka leka ta kai zaman to misali dukan mun kowa ya dauki el karaman magana ta manzon Allah ya sharhinta, idan kowa ya sharhinta sai wanda daga baya zo shi ma ya sharhinta, to wanda ya daga baya za a samu fa'ida akan shi wanda mu maganta ba, amma shi wannan yayi ne ya ga wannan fa'idar, haka manzon Allah yake cewa fiddultu alal anbiya bi 60, yace utitu jawami alkalim, manzo Allah ya ce an fad ko kuma an fifita ni akan annabawa, manzo Allah ya ce da abubuwa guda bakwai, yace an bani jawami alkalim, yanzu idan muka dauki hadisin innamal a'malu binniyat, hadisi ne wannan magana ce wanda take kasira za a gani, amma dai malamai da dama akwai wanda ya rubuta mata littafi na musamman akan mi kawai wannan kalmar kadai innamal a'malu binniyat, yanzu da dukan kowa ya zo ya karanta innamal a'malu binniyat, kowa ya cika tablo da sharhinta, wanda gaba ya zo ya za ga an samu fa'ida anan wanda wannan bai da ita, a samu anan wanda wannan bai da ita, wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenan an ba manzon Allah jawami'ul kalim, malike cewa Muhammadul mab'usi rahmatul wara, ai Allah subhanahu wataala yake afwan yace Muhammadul mab'usi rahmatul wara, ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aike ne wanda an aiko shi ga mutane rahmatul wara, ga mutane da talakai ga baki da, malike cewa khairi hadil li jami'i man dara, wanda yake mafi alkhairin masu shiryar ko kuma wanda Allah ya dora mishi kayan cewa ya shiryar da mutane, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ko wa mubashshiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad, kenan nan idan muka dauka nan da malai ce Muhammadul mab'usi, ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aike ne kan aiko manzon Allah, aiko annabawa da dama, sai ce rahmatul wara wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kenan aiko shi ga al'umma gabaki daya, sai ce wa khairi hadil lijami'i man dara. Idan muka dauka nan hidaya kala kala ce, akwai hidayatul dilala, akwai hidayatul tawfiq. Idan muka dauka hidayatul dilala ita ce hidaya al'amma wanda Allah subhanahu wataala yake dora ta akan annabawa gabaki daya. Ai wa innaka latahdi ila siratal mustaqim waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Nan hidaya ce wanda ta kebanci annabawa, amma wanda hidaya ce ta Allah subhanahu wataala ita ke ce ma hidayatul tawfiq. Allah yake cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kina wannan hidaya ce wanda take banta ga Allah subhanahu wataala, shine wanda yake shiryar da wanda ya ga dama. Ita shiryar da Allah ya dora akan annabawa ita ce su zo su isar da sako shine. Amma idan ya zamanto wannan shiriya ce wanda Allah yake shi da kanshi, kina wannan ita ce wanda Allah subhanahu wataala shi kadai yake shiryar da bayinsa. Yake cewa wa ba'du, bayan haka kina malam bayan yayi baratul istihlal ya kare sai yake cewa wa ba'du, bayan ya ida fal ilmu buhurun zahira. Malai yake cewa kun ga wannan ilmin ai buhurun wasi'a. Ai nan da yace zahira yana nihin buhurun wasi'a, ilimi yana da tsaho kogi ne. Malai yace lan yablugal kadihu fihi akhira. Nan alkadih anan shine wanda ya kasance ya nemi ilimi ko kuma yana da ilimi mai yawa, ya kasance yayi nutsu a cikin neman ilimi, wannan shi ake nihi alkadih. Nan da malam yace wa ba'du fal ilmu buhurun zahira, ku sani cewa shi fa ilmi koji ne. Duk yanda za a yi babu yanda za ka yi kai ihata akan ilmi gabaki ɗayan shi, sai malai yake cewa lan yablugal kadihu fihi akhira, kai ma tsaya kaji har wanda yayi nutsu a cikin ilmi, wanda ana ganin cewa yayi nisa a cikin ilmi mai yawa, babu yanda za a ce yayi ihata ilmi gabaki ɗayan shi. Idan muka dauka kissar annabi Musa lokacin da suke tare da Khidr, wani tsuntsu yazo ya shiga cikin ruwa suna saman batu, da yazo he tsoma bakin shi sai ya dan sha kadan. A lokacin nan sai Khidr yake ce ma annabi Musa, kaga ilimin Allah subhanahu wataala akan wannan ruwan da wannan tsuntsun yazo ya sha, to a ilimin da Allah ya ba al'umma bai kai wannan abun wanda tsuntsun wannan ya sa baki tsutsa ba. Bi ma'ana ilimin Allah yana da yawa, kinan duk yanda za a yi babu yanda za a yi kai ihata ilimi gabaki ɗayan shi. Sai yake cewa lakinna fi usulihi tashila, yace ka sani cewa idan ya zamanto zaka nemi ilimi zaka fara ne daga asalin shi. Idan ka ce zaka fara daga sama ne, misali wanda zai yi ilimin hadisi sai yazo ya fara daga alfiya ta Iraki, babu yanda za a iya gane wani abu, kenan asalin shi sai ya dawo mi bai kuniya sai yazo ya dauki nukuba. Amma idan ya zamanto kai tsaye ka ce zaka fara karatun hadisi, kamata yayi ka fara daga ƙasa, kahin ka je kutubus sitta ko innan manya manya, ka fara yayi daga arba'unan nawawi, idan ka hardace sai kai hama sai kai sama, idan fiqhu zaka karanta sai ka fara daga irin sa'akhdari, bai wa kai tsaye ka zo ka ce a risala zan shi in karanta, baka gane wani abu ba. Kenan shine malai yace lakinna fi usulihi tashila, idan ya zamanto ka fara daga asalin shi, to asali in dai ka fara da shi malai yace to zaka samu abin da kake so. Sai yace linailihi fahris tajid sabila, idan ya zamanto ai tashilan linailihi a lokacin da zaka same shi, zaka same shi ne cikin sauki idan ka yi, idan ka cika sharadan neman wannan ilimin. Kina idan muka dauka nan duk wanda yake zai nemi ilimi to wajibi ne akan shi ya fara da asalin ilimin. Idan kuma ka ce ba za ka fara da asalin ilimin ba, to babu yanda za a yi ka samu abin da kake so. Malai yace iktanim qawaidal usuli, yace to haka bayan haka ka ribanta ko kuma ka nemi ka'idoji na kowane ilimi. Duk wani ilimi da kaje an ce ga ilimi na kaza, malai yace kaje ka nemi ka'idodin wannan ilimin kafin ka fara ilimin. Idan ka karanta usulin shi can baya yayi magana usuli, yanzu yake magana akan qawaid. Idan ka karanta misali fiqh ce zaka karanta, sai ka je ka nemi usulin nan ka karanta. Idan ka karanta usul bayan haka sai ka biyo bayan ta da qawaid. Kina idan ka gama qawaid yaso sai ka shiga cikin ilimin. Shine abinda malai yace ihtanim qawaidal usuli faman tafuttuhu yuhramu al-usuli. Amma fa duk wanda da usul da qawaid suka kubce mishi, malai yace babu yanda za a yi samu wannan ilimin yanda ya kamata. Kina ilimi kake nema to fara da usuli. Idan ka fara da usuli sai ka shiga cikin qa'idodin shi. Idan kuma ka bar wa'annan abun guda biyu, babu yanda za a yi ka samu abun yanda kake son shi. Ko da ka same shi to sai ya kubce maka. Amma ya zamanto ka yi gini kamar foundation ne, zaka fara gini ne, babu yanda za a yi ka zo ka dora katanga ka dora burgi daga sama, dole sai ka yi rami a ƙasa. Idan ka fara dorawa yayi mai kyau. Yanzu idan muka dauka misali wanda zai yi ginin bene da wanda zai yi ginin daki ɗaya, ai ba ɗaya bane ba. Yanzu idan mutum zai bene shi ma kanshi ya san irin ramin da zai yi a ƙasa, to haka ne idan kana so ka gino a ilimi, wajibi ne sai ka je usul da qawaid. Idan kai runo a ciki ka shiga, in yaso bayan haka sai kai sama. Malai ce wa haka min hazil usul jumla arju biha alil jinan nuzla. Malai yace khuzha, ai ka amshi wa'annan usul in wanda na tattaro maka, inji malam al-Usaymin kenan, yace ka amshi wa'annan abubuwan da na tattaro maka gabaki ɗayan su, wannan manzumar tawar da na kama. Yace yace arju biha alil jinan nuzla, yace ina nema akan wannan abun da na rubuta, ina neman mi aljanna a wajen Allah subhanahu wata'ala, akan mi, akan wannan abun da na rubuta. Kenan iya cewa ne nayi wannan abun ne dan Allah subhanahu wata'ala, kuma ina nema ne Allah ya bani lada akan wannan abun da ne. Sai yace qawaidan min qawli ahlil ilmi, yace wa in su qa'idoji ne wanda nazo na hada su, min qawli ahlil ilmi, nazo na hada su akan mi maganganu ne na wa'inda suke ma'abuta ilmi. Yana nihin cewa ai malamai a wajen malamai tattaro wa'annan abubuwan gabaki daya. Sai malai yace walaysa li fi hasi wazan nazmi, yace kaga wannan abun duka da zan gaya maka anan tun daga hari har ƙarshe, yace walaysa li fi hasi wazan nazmi, yace dukkan wa'annan abubuwan ba ni na kawo su ba, cai ni kawai nazo na ma nazo na ma manzuma ce akan su. Abin da yasa yayi manzuma, yace yayi haka ne dan ya zamanto a iya hardace ta, a iya koyanta. Yanzu misali idan muka dauka nazmul warakat da matanul warakat, idan kace zaka hardace nazm zaka akwai wahala, afwan idan kace zaka hardace matan zaka akwai wahala, amma nazm ha kai tsaye zaka waƙe ne sai ka hardace shi. Anan sai malai yace walaysa fi hasi wazan nazmi, yace wa'annan abun gabaki daya maganganu ne wanda na dauko su daga wajen malamai daban-daban, amma ni abinda na kawo nan ba wai ilimi na bane nan, abinda yake nihi cewa ni kawai na tattara su ne na mida su waka. Nan tawadu ne na malam. Idan muka fara karanta zamu gani akwai maganganu wanda da dama malam asalin maganganun idan muka leka za mu maganganu mai irin nashi. Malai ce al-qawaid wal usul, kenan zamu shiga cikin karatun. Malai ce addinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i shar anhu waddar. Malai yace addinu ja'a li sa'adatil bashar, mu sani cewa shi fa addinin musulunci ya zo ne dan ya jiya ma mutane dadi, ko kuma dan ya taimaka ma al'umma gabaki daya. Ja'a li sa'adatil bashar, addinin musulunci ya zo ne domin ya kama ma mutane, domin ya sa mutane su ji dadin rayuwarsu ta duniya da kuma ta lahira. Wal intifa'i shar anhum waddar, da kuma mi ya guje musu abin da yake sharri ne da kuma abin da zai cutar da su. Allah subhanahu wata'ala yake cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatazakkaru ulul albab. Idan muka dauka nan da malai yace addinu ja'a li sa'adatil bashar, addinin musulunci duk abinda ka gani a cikin addini zaga maslaha ce. Idan kaga ana shan wahala a cikin addini to wataƙila an shiga bid'a ne, ko kuma an shiga wani abu wanda ba manzon Allah ya zo da shi ba. Kenan duk abinda ka gani ana cikin wahala a cikin shi, to idan ka bibiye shi ka leka asalin wannan abu, to an riga an kauce ma hanya ne, saboda shi asalin addinin musulunci sauki gare shi. Shine malai yace addinu ja'a li sa'adatil bashar, kenan addini ya zo ne dan ya jiya ma mutane dadi, ko kuma dan ya gyara ma mutane rayuwarsu ta yau da kullum, da kuma abin da za su iske ni a lahira. Yanzu idan muka dauka nan da Allah yake cewa innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la nudiu ajra man ahsana amala, nan menene? Idan muka dauka wa man amila amala, duk wanda ya aiki mai kyau ya sani cewa ranar tashin alkiyama akwai sa'ada wanda Allah subhanahu wataala zai tattara mishi sanadiyan mi idan yayi abin da Allah ya ce mishi. Sai malai yake cewa wal intifa'i sharri anhum waddar, da kuma a guje ma mutane duk abin da yake. Idan sharri ne wannan, za ga duk annabin da aka aiko shi cikin al'ummarsa zai yi kokarin ya karantar da al'ummarsa cewa wannan abin sharri ne, ayi kokari a guje shi, wannan abin kal ayi shi. To haka annabawan Allah subhanahu wataala suke, duk abin da ya zamanto wannan zai cuci mutane, za ga annabin zai yi kokari ya gaya wa mutane, saboda shi addini la darra wala dirara. Duk abin da ka gani cewa yana cutarwa kace ma a ce ma mutane cikin addini ne, a to ba addini bane ba. Kenan duk abin da magani cewa abin yana da wahala, to za gani kawai abin wani ne ya kirkiro shi daban ya zo da shi cikin addini. Fa kullu amrin nafi'in qad shar'a wa kullu ma yaduruna qad mana'a. Malai yace fa kullu amrin nafi'in qad shar'a, duk abin da yake amfani ne ga al'umma gabaki daya qad shar'a, ai Allah subhanahu wataala ya shar'anta mu mutane shi. Wa kullu ma yaduruna qad mana'a, duk abin da ya zamanto zai cutar da mu Allah subhanahu wataala ya yi qad mana, ya hana shi. Kenan nan fa kullu amrin nafi'in qad shar'a, duk abin da ya zamanto amfani ne ga mutane Allah subhanahu wataala ya yi nuni a kansa a cikin ayoyinsa. Bayan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi sharhin abubuwan nan, ya zo ya ga mutane wannan abu zai gyara muku rayuwarku, amma sai ya ce wa kullu ma yaduruna qad mana, duk abin da ya zamanto zai cutar da mutane wannan abun ne Allah subhanahu wataala ya hana shi. Yanzu idan muka dauka abin da yake da alaka da giya, Allah subhanahu wataala ya hana ku, a ƙarshe yake cewa wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. To nan idan muka dauka wa ismuhuma, kun ga cutarwa ta yi ne ta yawa a ciki, haka Allah ya ce sai sa aka mi, sai sa aka hana ta. Idan muka dauka nan abin da yake da alaka da fa kullu amrin naf'in kar shar'a, da cin abinci, da shan ruwa, da abin da yake da alaka da aure, da abin da yake da alaka da albai' wa shara, duka wa'annan abubuwa da wa'anda suke amfani ne ga mutane, sai Allah subhanahu wataala ya yassare ma mutane, ya zamanto mutane suna amfana da su. Amma abin da ya zamanto zai cutar da kai, riba a kasuwanci, sai Allah ya yi, sai Allah ya hana. Idan ka kasance kana cin riba yau da kullum, kana cin riba yau, ka cuci wannan ka ci riba, to ka sani cewa tarihi ta kiwayo kanka. Amma kaga sai Allah ya ce kal ai, saboda me? Saboda amfanin ku gabaki daya. Ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa, ku haka Allah ya ce, kenan kal a ci, nan hani ne kai tsaye Allah ya yi. Kuma idan muka leka Allah yake cewa wala taqtulu anfusakum, kada ku kashe kanku. Idan mutun ya kashe kanshi ya cuci kanshi, ko kenan wa kullu ma yaduruna kad mana, duk abin da ya zamanto zai cuta wa mutane Allah subhanahu wataala ya hana shi. Yace wa ma atasawi dararin wa manfa'a yakun mamnu'an li dar'il mafsada, mala yace wa ma atasawi dararin wa manfa'a, duk abin da ya zamanto idan ya zamanto wannan manfa'a ce abin da zai amfane ka ne, wannan shi kuma mafsada ce, wannan banna ce, mala yace yakunu mamnu'an li dar'il mafsada, idan ya zamanto wannan banna ce, wannan kuma amfani ne, sai ya zamanto sun hadu guri guda, mala yace ya zakai, mala yace yakunu mamnu'an li dar'il mafsada, a lokacin wannan amfanin naka sai kai hakuri da shi, kai kokarin tunkuɗe wannan bannar. Yanzu idan muka dauka wannan shan giya da ake yi, ai Allah ya bayyana cewa akwai amfani a cikin ta, akwai amfani a cikin ta, to bayan wannan amfanin, to mun ji akwai amfani, amma abin da yake kamata kai shine kai kokari ka kore wannan sharri, abin da zai cutar da kai. Idan ya cuce ka, misali wanda ya sha giya, sai ya zo ya ta ashare zagi kowa, bai ganin kowa da hula, sai ya zagi kowa, sai bayan ya kare wataƙila ma ya zo ya yi dama, kuma abin a ɗan lokaci kaɗan ne, amma da ya haƙura ya bari, ba abin da zai faru. Yanzu idan muka ɗauka wanda zai zo ya ce ma mutane kowa ya tashi ya sha giya, bayan an ida shan giya sai ya zo ya ce ma mutane kowa ya tashi ya tafi gida bayan an sha giya, wani ya faɗa kwata, ko wani ya fita waje, wani ya take shi, wataƙila ma ya mutu kai tsaye, wani ya je ya zagi iyayensa, anan da manfa'a da kuma abin da yake sharri ne, wanne ya yawa ne? Amma nan sai kai mi, sai kai kokarin barin wannan abin gabaki ɗaya, ka bar amfanin wannan, kai mi, kai dar'in wannan mafsada, wannan mafsada. Mala yace wa kullu ma kallafahu qad yusira min aslihi wa inda arin tara, mala yace fa kullu ma kallafahu, duk abin da Allah subhanahu wataala ya dora mu bayinsa shine fa kullu ma, wa kullu ma kallafahu, duk abin da Allah ya shar'anta mu bayinsa, qad yusira min aslihi, wannan abin asalin shi, wannan abin menene, sauki gare shi. Wa ma jala alaikum fi dini min haraj, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, sai mala yace wa inda arin tara, bayan haka duk da saukin wannan addinin, idan ya zamanto wani abu ya zo shi hallo addinin, sai ya kara sauki, bakka da lahiya, manzo Allah yace kai sallah a tsaye ko da fari, ko bakka iyawa, manzo Allah yace kai azumi, bakka iyawa, manzo Allah yace ka kwanta, bakka iyawa sai kai yake isharar, wannan duka menene, saukin addini ne. Yanzu idan muka dauka wannan salloli da ake guda biyar gabaki ɗayan su, da za a ce maka a wuni zaka zo ka hada su tun daga asuba har isha, he kai su a lokaci guda, za ga cewa a kadan wanda yace zai wannan salloli, indai ka tsaya kai yanda ake sallah a masallaci, wannan sallolin guda biyar zaka yi minti 50 ko 60 kana yi, amma sai Allah ya ce maka a ba a tara ki su kai su da ɗaya zaka yi su, wannan menene, sauki ne. Idan Allah ya ce sai an yi su a tara, akwai wanda zai hana? Babu wanda zai hana. To wannan sauki ne na Allah subhanahu wataala, sai ya ce a yi su daban-daban, in wannan lokaci yayi sai ai wannan, in an jima sai ai wannan. Mala ya ce wa inda aridin tara, idan kai bulaguro sai Allah ya ce to hada su, manzo Allah ya ce kasarun su, bayan kasarun ma sai ka zo ka hada su da azhar da al'asar, ko ka hada su guri guda, sauki ya kara samuwa. Idan ka zo magariba da isha sai ka zo ka hada su, sauki ya kara samuwa, wannan shine wa inda aridin tsara'a, idan ya zamanto an ƙara samu wata wahala a ciki, akwai mashakka, to a lokacin nan sai aridin tsara'a, sai ga saukin ya ƙara samuwa. Haka wanda idan ya zamanto bai da lahiya a cikin azumi, sai azumi daga baya sai ya rama. Wanda janaba ta same shi babu ruwan arwalla, fatayammamu sa'idan tayyiba, ko zai zamanto badalin wannan arwallan. Kinan duka idan muka leka, wannan sauki ne wanda addinin musulunci shi yake zawa da shi. Mala yace fajlib li taysirin li kulli zi shatat. Mala yace ka nemi sauki duk abin da ka gani cewa akwai wahala a cikin shi. Wannan ita ce kaida ta al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Duk inda kaga wahala a ciki, to kai kokari ka nemi wannan saukin. Mala yace fajlib li taysirin li kulli zi shatat. Nan ash-shatat yana nihi al-mashaqqa. Shine ash-shatat nan, al-mashaqqa. Mala yace fajlib li taysirin. Duk abin da kaga akwai wahala a cikin shi, kai kokari ka dauki saukin. Falaysa fi dinil hanifi man shatat. Yace ka sani ko a cikin addinin musulunci, addini wanda yake al-hanif, addini wanda yake mai kekke, wanda yake mustaqim, yace babu wahala a cikin shi. Idan kaga ana shan wahala, mala yace to ka sani cewa wannan ba addinin musulunci bane. Imma wannan yaje ya dauko wata bid'a shi ya kama mutane yace su zo su, saboda li'anna al-asl bara'atu zimma. Duk abin da ka gani wannan ya zo da shi, ka gani cewa akwai wahala a wannan abu. Kullum ana shan wahala, kullum ana sha, hal wani ya zuciya ce bayyari, to ka sani cewa asalin abun wani ya dauko shi ya kawo shi, saboda shi musulunci sauki gare shi. Mala yace wa mastata'ta fa'al min al-ma'muri washtanibil kullam min al-mahzuri. Mala yace ay if'al mastata'ta min al-ma'muri. Kai kokari kai abin da aka umarce ka, iya gwalgudo iya yanda zaka iya. Ay fattaqullaha mastata'tu. Abin da zaka iya na addini shine zakai. Manzo Allah yake cewa ma amarkukum an hufatu min mastata'tu. Abinda na umarce ku, manzo Allah ya ce ku yi kokari ku zo da shi. Sai ya ce washtanibil kullam min al-mahzuri. Amma ho duk abinda manzo Allah ya hane ku, to wannan mi za ku yi? Duka za ku bar shi. Shi wannan ba buƙatar ka ce a iya gurgurdanka, a shi wannan duka za ka bar shi. Amma abinda aka umarce ka aka ce kai, wannan za ka yi kokari ne kai iya gurgurdanka. Shine manzo Allah ya ce idza amartukum bi amrin fa'atu min mastata'tu. Manzo Allah ya ce in na umarce ku da abu, ku yi kokari ku zo da shi iya gurgurdan yanda za ku iya. Sai ya ce amma abinda na hane ku, manzo Allah ya ce wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Amma abinda na ce a bari, manzo Allah ya hana, ai kokari kai tsaye a bar shi, ba buƙata. Tilka hududullah, ko wa man yata'adda hududullah faqad zalama nafsa. Tilka hududullah fala taqrabuha. Duk abinda aka ce ma Allah ya yi iyaka akan shi, wannan wajibi ne zaka bar shi. Amma idan ya zamanto an umarce ka ne da ka aikata, sai kai kokari ka aikata iya gurgurdan abinda zaka iya, saboda shi wanda yace ai abun ai ya sani idan kana iya idan baka iyawa, kuma balma abinda Allah yace ai ko kana iyawa. Saboda duk lokacin da kaga cewa baka iya abu, da muka bada misali sallah, idan baka iya sallah a tsaye, manzo Allah yace ka zamna kai ta azumi, azumi in baka iyawa sai kai a kwance, ka sani cewa duk wannan sauki ne nabi na addinin musulunci. Mala yace wa shar'u la yalzamu qabla al-ilmi daliluhu fi'lul musii faftahim. Mala yace wa shar'u la yalzamu qabla al-ilmi. Ka sani cewa fa shi wa addinin musuluncin wannan Allah bai ya kama ka da laihin abinda baka sani ba, shine wa shar'u la yalzamu qabla al-ilmi. Ai Allah bai ya kama ka da laihin abinda baka sani ba. Ai wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'asa rasula. Ai Allah bai ya azabtar da wata al'umma har sai ya aika musu dawa da manzo. Go duk al'ummar da kaga an hallaka ta a baya, to he da aka aika mata manzo yazo mata wa'azi, da suka iya ne suka yi abinda Allah ya ce ai, suka tozarta shi wannan annabi, to a lokacin ne sai Allah sai ya kama su. To idan muka dauka nan da mala yace la yalzamu qabla al-ilmi, wani irin ilimi to a yanzu idan muka dauka wanda zai je yayi zaman shi a gida yana zamane kawai bai sani ba, wannan an iya daukan cewa bai sani bane. Yanzu idan muka dauka wanda yake zamane a kazawai a ce kawai bai san yanda ake tsarki ba, sallama bai san yanda ake yi ba, yanzu anan muna iya cewa wannan kaida ta hau kanshi, bai yiwa ko? Saboda me? Saboda akwai malamai kuma akwai makaranta, kenan wajibi ne akan shi ya je. Amma idan ya zamanto misali irin ƙauyuka waɗanda suka yi nisa wanda babu malamai a gurin, wani za a ga bai ma san menene musulunci ba, to wannan menene, wannan kaida tana iya hawa kansu. Abinda suka yi a baya ba su sani ba, wannan Allah subhanahu wataala bai kama mutum. Sai mala yace daliluhu fi'lul musii faftahim. Eh mala yace ma nan he kama misalin dalili fi'lul musii, wannan mutumin wanda yazo shi wani lokaci ya shigo cikin masallaci manzon Allah yana zanne da shi da sahabbansa, فصلى صلاه سي زو يصلى لا يطمئن فيها بينصبا كو زواي ده يشغو كو يزو يببغ صلى شي منتي ده منتي بيو سي تاشي تاي سي ما منزو الله سلم منزو الله ميرا مش سلم سي تي مش ارج فصلي فانك لم تصلي سي ده يسو اوكو a lokacin da karshe sai kai ce ma manzo Allah wallahi ban iya ba sallah ni wannan ita kadai na iya banda wannan bai iya wata ba sai manzo Allah ya karantar da shi amma nan walam ya'murhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi qada'i ma fata anhu manzo Allah bai umarce shi ba da yarama na baya tunda ce ma yayin manzo Allah ni ho ban iya wata sallah banda wannan ba bai sani ba ko to tunda bai sani ba yanzu manzo Allah da ya karantar da shi wannan to daga yau wannan zan karga yi amma na baya wancan da kai duka Allah ya karba Allah zai baka ladan su wannan shine addinin musulunci la hay mala yace lakin idza farata fi ta'lim amma ho idan ya zamanto mu yarda muka yanzu idan ya zamanto mutun ne yaki zuwa ya nemi ilimi da kanshi fa haza mahallu nazrin falta'lam to wannan ho akwai maganganun malamai akan shi wanda yayi zamne yaki zuwa yaje ya nemi ilimi kawai yana zamne ba ruwan shi da addinin musulunci watakil ya gani ana sallah bai je koya ba kawai da ya tashi da ya gani a gidansa kowa yana dungurawa kowa an ya tashi yayi sujada ya tashi yayi ruku'i ya tashi kawai shi ma sai ya biyo yake bai tambaya me ake koya ba to wannan ma da yace faza mahallu nazrin falta'lami wannan akwai maganganun malamai akan shi wannan bai yi waya ci banza saboda me saboda hujja ta riga da ta yanke an akwai malamai akwai makarantu wajibi ne ya je amma idan ya zamanto bai sani bane ba kamar yadda muka bayani wannan Allah bai ya kama shi da wannan laihin sai ma yace wa kullu mamnu'in falid daruratin yubahu duk abin da ya zamanto ai ad-darurat tubihu al-mahzurat duk abin da ya zamanto akwai larura a cikin shi to zaka gani yubahu idan ya zamanto wannan larura ta kai larura zaka a cikin shi wannan abin yubahu to wannan abin sai a ce maka babu lahi kana yi shine ad-darurat tubihu al-mahzurat idan aka samu wahala a cikin abu ka shiga irin halin da baka iyawa to a lokacin nan abin da yake haramun ne Allah ya ce maka kana iya aikatawa misali mutum ne a daji abincin shi ya kare asalin cin mushe ne haramun ne ko sai ka dauki wannan mushen sai ka ci to a lokacin nan ai wa kullu mamnu'in falil daruratin yubahu to a lokacin nan kana iya ci amma mi daga lokacin da ka kare sai ka bar shi sai mala yace war makruhu inda alhaja shi kuma abin da yake makruhi ne wanda an kyamance shi an kyamaci wannan abin to shi kuma wannan abin kana iya yin shi idan ya zamanto an samu haja an samu bukatar wannan abu mala yace lakin na ma hurima lizari'a yajuzu lilhajati kalariya yace amma abin da ya zamanto ma hurima lizari'a abin da ya zamanto asalin wannan abu ba a hana shi ba ba haramu bane amma sai aka hana shi lizari'a saboda ana gudun wannan abin ya jayo matsala a cikin addini yanzu misali asali magana da nan da mala yace yajuzu lilhajati kalariya nan alariya magana ce ta akan dabino wanda mutanen garin Madina suke saida shi kahinyana yana danyen shi asalin shi halal ne ana yi a lokacin nan sai manzo Allah ya tambaya da ga ya mushi ai ga illal sai manzo Allah ya hana tunda tambaya ya ayan kusu iza jaffa yana ragewa idan ya mushi idan da aka ce wa manzo Allah yana ragewa a lokacin nan sai manzo Allah ya hana yanzu idan muka dauka annazaru ilal ajnabiyya kallon mace wanda take ba muharramakka ba asalin wannan abin ai ba haramun bane me yasa aka hana shi lizari'a kenan an hana shi ne dan kai ya kawo bannan amma nan da ya kawo zancan makruhi sai ce to nan ana iya bari wanda misali wanda yaje neman aure yana iya kallanta to wannan shi ma dai yana da miqdari kamar yadda malamai suke magana akan shi sai ce wa manuhi anhu min at-ta'abbudi aw ghairihi afsiluhu la taraddadi mala ce wa manuhi anhu min at-ta'abbudi duk abin da aka hana abin da yake da alaka da ibada aw ghairihi ko kuma abin da yake da alaka da mu'amala afsiluhu la taraddadi mala yace ka bata shi kai tsaye kada kai kokonto idan aka ce ma wannan abin fa Allah ya hana mazon Allah ya hana kada ka tsaya kana nema me yasa aka hana kawai abin da ake so mala yace afsiluhu la taraddadi kada ka tsaya kana kokonto mala yace ka bar shi ba salloli bane ba wayan su lokuta mazon Allah yace kada ai sallah a lokaci kaza to wannan kar ka tambaya me yasa mazon Allah ya hana kawai kai tsaye abin da ake so da kai wannan abubuwan ka bar su kaga salatat sallah ce mazon Allah yace kada ai bayan sallah asuba ko har hira na taimi sai rana ta hutu. Haka bayan sallar asar, manzo Allah ya ce kar ai sallah ko kar ai nafila. To wannan duk waɗannan abubuwan da aka ce maka, kawai abin da ake so a fasiri hula tare da shi. Ka bar su, kada ka tsaya kana neman dalili me yasa aka hana. Kawai an ce ma manzo Allah ya hana. Hadisi ne tabbatacce, kai kokarin barin wannan abin gabaki ɗayan shi. Malai ce fa kullu nahyin adalil zawati aw li shuruti mufsidan sayati. Malai ce duk abin da aka hana shi adalil zawati, karan kanshi ai wannan abin shi karan kanshi aka hana shi, aw li shuruti ko kuma aka hana shi da wani sharati, mufsidan sayati, to wannan abin kai tsaye an riga an hana shi ne kai tsaye, dole zaka bar shi. Misali, mutum zai yi sallah da hariri, abin da ake cewa hariri, mun sani cewa hariri an hana shi ko manzo Allah ya hana asa ko. Idan mutum zai yi sallah, a sharadin sallah akwai me? Akwai sa kaya ko? Dole sai mutum ya yi sitar aura ka hanye sallah. To yanzu nan malai yace duk wanda yazo ya sa hariri yayi sallah, yace nan to sallar shi ba kai ba. Saboda me? Saboda yazo ya sa abin da yake asali haramun ne. To wannan malam shine abin da yake magana. Sai ya kawo mana misali na gaba, yace wa in ya'ud li kharijin kal imma falan yadir fafhamanna al illa. Yace amma idan ya zamanto wannan abun bai daga cikin sharadin sallah. Yanzu sharadin sallah ne ka sa kaya ko? Sai ka zo ka sa hariri, sallarka bata yi ba. Bata yi ba sallarka. Amma yace wa in ya'ud li kharijin kal imma. Amma idan ya zamanto abin da ka zo ka sa na haramun bai cikin sharadin sallah kal imma, kamar rawani yace. Yanzu idan aka ce ma wanda yayi sallah ba rawani, sallar shi tayi ko bata yi ba? Sallar shi tayi ko? Asalin rawani bai daga cikin sharadin sallah ko? To nan da yace kal imma, kamar wanda ya sa rawani na hariri, wannan idan ya sa rawani na hariri yayi sallah, malai ce falan yadira fafhamanna al illa, yace wannan bayya cutar da sallar shi. Abinda ake so da kai fafhamanna al illa, ka san illa wannan dukan ta ba anan kadai ba. Kinan kiyasi ne zaka ringa yi duk abin da ya zamanto sharadi ne na yin abu. To wannan sharadin idan ka bata shi da abin da yake ba mai kyau ba, to idan ka kawo ma wannan ibadar to ba tai ba. Amma idan ya zamanto abin da ka sa kai wannan ibadar da shi bai daga cikin sharadin ita wannan ibadar, to wannan yace falan yadira fahamanna al illa, to wannan abin malai yace wannan bai bata maka ibada ka gabaki daya. Malai yace wal aslu fil ashiya'i hillun wa mana'i ibadatan illa bi izni shari. Malai yace wal aslu fil ashiya'i hillun, malai yace asalin abubuwa a cikin addinin musulunci halal ne. Sai yace wa mana'il ibadatan, amma ka sani ita kuma ibada asalinta at-tawakkuf, ita kuma tsayawa ne. Bai yiwa ka zo kai ibada dole sai ka kawo mana dalili, amma bai yiwa ka ga mutum yana cin wani abu ka ce mai haramun ne, me yasa ka ce haramun ne, ka kawo dalili. Yanzu a lokacin saboda me? Al-aslu fil ashiya'i hillu. Amma idan ka zo mana da wata ibada, yanzu misali idan muka dauka abubuwan da yake da alaka da maulidi da ake yi, wannan bid'a ce, duk wanda ya kata sai a tambaye shi me dalilinka. Saboda al-aslu fil ibada at-tawakkuf, kenan dole zaka tsaya akan shi. Amma idan ya zamanto abubuwa ne wanda suke na yau da kullum, asalin su menene, wannan kana iya yin abinka. Sai ce amma ita ibada illa bi izni shari, ita kuma wannan sai da izinin shari Allah subhanahu wataala, kenan wannan ita sai da izinin Allah. Sai Allah ya ce maka a kaza za ka yi tukwana, abinda aka karanta ma shine za ka yi. Manzo Allah yake cewa inna Allah farada fara'id fala tudayyi'uha, ku sani cewa Allah subhanahu wataala ya farlanta muku farlai, kada ku tozarta su. Yace wa hadda hududan, Allah ya yi iyaka akan komi, yace fala ta'tuba, kada ku keta wannan iyakokin. Wa harrama muharib, ya haramta abubuwa, kada ku keta wannan abubuwa. Wa sakata an ashiya rahmatan lakum tayrun siyan, manzo Allah yace Allah ya yi shiru akan abubuwa ba dan ya manta ba, yace rahmatan wannan tausayi ne na Allah subhanahu wataala. Ai wa ma sakata anhu fa huwa mafhumun, abinda Allah subhanahu wataala ya yi shiru akan shi, to wannan menene? Kana iya zuwa kai abinka ba sa ka ba kaje ka nemo shi, kenan ba wai Allah ya mance da wannan abun bane ba. Na akwai bambanci tsakanin wannan innan wani ne baiti na gaba nan. Aiwa fa in yaka fil hukmi shakkun farji, in asalin shi farji an shine asalin kalmar farji an ne. Fa in yaka fil hukmi shakkun farji an lil asli fin nau'aini summa tabi'i, malai yace fa in yaka fil hukmi shakkun, idan ya zamanto a cikin hukunci na shari'a kana shakka wannan abin halal ne ko kuma haram ne, malai yace farji an lil asli, sai ka koma asalin wannan abin. sai ce fin nau'aini summattabi abin da yake da alaka da ibada ne ko kuma mu'amala ne shine fin nau'aini nan ai ibada da kuma mu'amala kenan nan malai ce fa in yaqa fi hukmi shakk farji'an idan ya zamanto zakai abu sai kake kokonto wannan abin halal ne ko haram ne baka sani ba kuma babu wanda zaka iya tambayar shi kai tsi malai ce farji'an lil asli sai ka koma asalin wannan abu me asalin wannan abu sai ce fin nau'aini summattabi sai ka leka shi asalin wannan abun a cikin ibada ne ko a cikin mu'amala ne zaka leka asalin abubuwa menene al-aslu fil ashiya'i al-ibaha ko amma idan zaman to ibada ce fa al-aslu fil ibada at-tawakkul shi kuma wannan dole sai da ni sai da dalili kenan duka abubuwa ne wanda malam yana kawo mana su kai tsaye ne akan abin da yake da alaka da qawaid da kuma ita fiqhun kanta da kuma asali kenan nan idan ya zaman to ko konto ne kake yi to sai ka koma asalin wannan abun asalin shi addini ne shi a huwa mashru'un aw ghayr mashru'un idan kana shakka akan haka to malai ce farji lil asli fi nau'aini al ibada wal mu'amala sai ka koma asalin wannan abun a cikin addini mu'amala ce sai ka leka asalin miye a mu'amala idan ya zaman to babu wani dalili da ya hana wannan abun to kenan menene ibaha ce sai ka koma ibada idan ka koma ibada akwai dalilin da yace ai kaza sai ka yi shi amma idan babu dalili kada ka kirkiro wata ibada ka zo ka yi ta idan ka kirkiro kai ne ka kirkiro kai kayanka sai malai ce wal aslu anna al amra wan nahya hutim illa idhan nadbu aw al kurhi ulim malai ce asali akan amri wanda yake umarni ne yace wajibun wannan wajibi ne aikata shi wan nahyu hutim yace haka shi ma abinda ya zaman tuma wannan hali ne kai tsaye ake so ka bar shi kenan shine al aslu fil amri al wujubi kina asalin abin da yake umarni shine a aikata shi Allah yake cewa fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim kinan nan idan ya zamanto al'amari ne wannan an zo amma umarni akan abu malai yace al aslu shine al wujub kinan idan ya zamanto umarni ne yazo shi kai tsaye abin da yake so da kai to wajibi ne ka aikata shi sai malai yace illa idhan nadabu aw al kurhi ulim sai dai idan ya zamanto wannan abu mustahabbi ne ko kuma an karhanta shi ne yanzu idan muka dauka misali idan muka yi magana da akan abin da yake da alaka da aswaki idan mutum zai yi sallah kun ga nan menene ba umarni bane kai tunda manzo Allah cewa laula ana shukka ala ummati ko chai la amartuhum biswaki kenan nan mustahabbi ne nan ba wajibi bane amma abin da ya zamanto kai tsaye manzon Allah yayi bayani karar akan cewa wannan wajibi ne sai an aikata shi to a lokacin nan dole zaka aikata shi sai malai ya ce wa kullu ma rutiba fihi al-fadl shine baiti na gaba wa kullu ma rutiba fihi al-fadl min ghairi amrin fa huwa nadbun yajlu malai ya ce duk abinda aka zo aka gaya ma shi aka ce wannan mustahabbi ne min ghairi amrin ba tare da umarni ba yace fa huwa nadbun to wannan ka sani cewa wannan mustahabbi ne idan kai shi zaka samu lada misali idan muka dauka manzo Allah yake cewa man sama ramadan summa atba'u bi 60 min ash-shawwal nan bi 60 min shawwal nan azumin 60 shawwal wajibi ne ko mustahabbi ne mustahabbi ne idan kai shi menene min gairi amrin fa huwa nadbun yajibu nan mustahabbi ne idan kai shi zaka samu lada siyamu salasati ayyam fi kulli shahr azumi wanda ake yi guda uku a kowane wata ayyamul bid wannan idan mutun yayi su ne zai samu lada amma ba umarni bane ba malai ya ce wa kullu fi'lin lin nabiyyi jurida an amrihi fa ghayru wajibun nadab yace dukkan al'amari ko kuma dukkan ayyuka wanda manzon Allah ya kasance yana aikata su wanda ya zaman to manzon Allah shine yake aikata amma bai ce masa habbai su yi ba wanda shine yake ya sunnanta ma kanshi cewa yana yin abu ne an amri na wani al'amari fa ghayru wajibi to wannan ba wajibi bane aikata shi misali yanzu idan muka dauka ayyuka dole sai mun bambance wayansu irin ayyuka ne wanda manzo Allah ya kasance yana yi akwai al'amuran ayyuka wanda suka kasance dabi'iyya ce wanda suka kasance dabi'i ne kaga akwai barci manzo Allah yana barci manzo Allah yana cin abinci manzo Allah yana shan ruwa yana shan abin sha to nan wayannan abubuwa idan mutum bai yi ba sai a ce mishi ya saba wa manzon Allah ba ce ba ya saba wa manzon Allah ko nan sai dai mu koma kuma a cikin daruriyatul khams ace nan kuma ya tozarta ma kanshi ne saboda akwai hifzul nafs wanda wajibi ne a kanshi amma ba a ce ba ya saba ma wannan Allah mun ga ba san ba ko kuma fahimta kenan wa kullu fi'lin linnabi yujriya duk abinda manzo Allah ya kasance yana aikatawa shi karan kanshi ne yau da kullum min ghairi an amrin fa ghairu wajibin wanda bai umarta ba bai ce ba ai amma dai shi ya dora ma kanshi manzo Allah yana yin shi yau da gobe to wannan abun shine mallai yace to wannan idan kai su kai koyi ne ga manzon Allah nan kaga manzon Allah yana yi to wannan a lokacin nan zaka samu lada saboda laqad kana lakum fi rasulillahi uswat ko hasana ko to idan ya zaman to kai ne saboda manzon Allah yana yi kaji kawai tunda manzon Allah yana yin wannan abun amma bai umarta ba kaji kana iyawa to sai kai shi idan kai miye ne nan zaka samu ladan abin da ka aikata amma wanda bai ba baiwa ka zo ka ringa zargin shi akan cewa ya aikata abin da yake ya bar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mallai ce wa in yakun bayyinan li amrin fal hukmu fihi wa kum zaka amrin amma idan ya zamanto abinda manzon Allah yake aikatawa sai ya zo ya maka bayani bayan ya aikata can nuhari manzon Allah da ya aikata ayyukan sa sai ya bar su haka bai ce ba sahabbai su sai aka samu su daga cikin sahabbai shi suke yi ya suke samu ladan aikatawa ko amma sai ya zamanto wa in yakum bayyinan amma idan ya zamanto nan kuma sai manzon Allah yayi umarni yace ayi kaza yace fal hukmu fihi hukmu zaka amri to ka sani wannan washi kuma hukuncin shi hukuncin ne wanda yake na umarni misali hadisan manzon Allah wanda suka zo akan umarni to dukkan wa'annan hadisan wa'inda suka zo akan umarni to su kuma nan wajibi ne a gare ka dole ne sai ka karanta su idan ka karanta su ka fahimce su to wajibi ne sai kai aiki da wa'annan abubuwa saboda ni duk abin da aka ce ma wannan umarni ne na manzon Allah yace fal hukmu fihi hukmu zaka amri to nan hukuncin na wajibi ne amma can baya indai bai yi magana akan shi ba manzo Allah shine yake abin shi bai ce ba ai bai umarta ba wannan shi ya sunnanta ma kanshi yake sallallahu alaihi wasallam to nan ba wajibi bane amma idan ya zamanto ya ma bayani cewa sai kai to wannan wajibi ne sai kai sai mallai yace wa qaddimil a'la ladat tazahumi fil masalihi wal aqsu fil mazalimi mallai yace wa qaddimil a'la ladat tazahumi idan ya zamanto maslaha sun hadu guda biyu mallai yace sai kai gaugawal aikata wanda take mai karhi akai yanzu aqrab misali kana zamna a gida sai mahaihinka ya kira ka kuma sai mahaihiyarka ta kira ka kai tsaye wanne ya kamata ka ware manzo Allah yace sai ka aikata ni umarnin mahaihiya ko kaga nan duka maslaha ce guda biyu kuma wannan ayyukan duka wajibi dole sai ka yi su wannan umarni ne na iyayenka dole sai kai su to a lokacin nan wanne kamata kai mallai yace wa quddimal a'la ladat tazahumi sai ka dauki ni sai ka je aike wanda yake na mahaifiyarka shine aula akan ni akan na mahaifinka in yaso idan ka kare sai ka zo mallai yace fil masali wal aqsu fil mazalimi mallai yace haka abinda ya zamanto cutarwa ce shi ma a lokacin sai ka dauki al akhaf a cikin su idan muka dauka kisar ammar bin yasir lokacin da ake asabtar da shi ai an ce sai ya zagi manzon Allah ya zagi addinin musulunci ko a lokacin da azaba ta kai azaba sai da ya aikata haka sai ya dawo wajen manzon Allah yake ce ma manzon Allah ga abin da ya aikata sai manzon Allah ya ce mishi lokacin da ka aikata ya zuciyarka take sai ya ce ai zuciyar shi tana cike da imani manzon Allah ya ce mishi ba abin da za'a yi wannan zagin da kai wannan yayi ba abin da za'a yi an wuce nan kuma idan muka dauka inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adawan bighairi ilm nan hani ne Allah yace kada ku zagi wa'incan mutanen wa'inda suke zagin Allah subhanahu wa ta'ala nan yanzu idan ka zagi kafiri akan abin da yake aikatawa ai ba banna bace kai ko ka zage shi ne akan mi ya saba ma Allah ko to nan sai Allah yace wala tasubbul ladzina nan kada ku zage su me yasa kada ku zage su Allah yace saboda kar su zagi Allah nan kenan irtikabu akhafi darainuku kenan dole nan kada ka zage su dan kasu zage Allah yanzu idan ka zage su yasa ka zage Allah bannan ta hiyawa kenan sai kai karamal sai ka hakura da zagin wannan nasu kenan shine idan ka zage su idan suka zage Allah kaga nan an yi banna mai yawa amma sai ka bar wannan zagin gabaki daya mallai yace wadfa khafifan dararain bil akhaf wa khuz bi alil fadilaini la takhaf mallai yace sai ka dauki abin da yake irtikabu akhaf darrain sai ka dauki abin da yake karami kenan kamar yadda muka bayani idan ya zamanto abubuwa ne guda biyu suka hadu sai ka dauki wanda yake akhaf wanda yake karami akan shi yanzu idan muka dauka isal annabi Musa da shi da Khidir akan bato da suka hau. Bayan sun fara tahiyya sai Khidir ya karya baton ko sai Annabi Musa yake tambaye shi ko can karshe yake ce mishi wa kana wara'ahum malikun ya khuzu kullu safinatin gasabannan akhafu ne ya dauka da wannan sarkin ya kwace wannan baton ai gonda ya karya shi saboda in ya kwace shi an rasa shi duka ko akwai wani sarki bakin ruwa daga sun zo zai iya amshi wannan baton to shi kuma Khidir sai ya karya wannan baton Annabi Musa da ya tambaye shi yace mishi ai na ce ma karka tambaye ni sai can daga baya sai ya bashi labari yace ai to gashi ga abin da ya sa ne nan irtikabi akhafu darrain kenan da baton ya zamanto an karya kafa daya ya tsaya a wajenka da kuma ya zamanto an kwace ma duka wanda yayi ya tsaya a wajenka da kafa daya ko to wannan shine irtikabu akhafu darrain mala yace wa khuz bi alil fadilaini la takhaf yace idan ya zamanto hallo abubuwa ne wa'inda suke na lada wannan aikin lada ne wannan ma aikin lada ne mala yace to nan wa khuz bi alil fadilaini sai ka dauki abin da yake lada mai yawa a lokacin nan sai ka dauki abin da yake lada ka bar abin da yake kasan wancan idan ya zamanto misali karatun alqur'ani ne zakai to zakai karatun alqur'ani zakai karatun alqur'ani kuma ga karatun hadisi wanne ya hilada misali karatun alqur'ani ya hilada ko saboda shi alqur'ani duk harafi guda kana da 10 ko to idan ya zamanto a lokacin ba wani guridi bane naka wanda kai nizamin zakai to a lokacin nan wannan qur'ani shine zakai saboda me sai ka dauki wa khuzbi alil fadilain la takhaf nan ai la takhaf kakka ji tsoron zargin da mutane zasu maka karka ce a suna ma izini dan kai aikata abin da yake yahi lada abu ne kuna yi cikin al'umma sai kaga cewa wancan aikin yahi wannan aikin da muke lada to sai ka bar su kaje kai aiki wanda yake yahi lada mala ce la takhaf kada ka ji tsoron zargin da zasu maka abin da ka aikata shine asali shine yahi dacewa akan misalin sadaka kun ga yin sadaka a boye ta hilada akan yin sadaka wanda take a bayyane ko mala ce in yashtami ma'amu bihi mamana faqaddaman taglibal ladhi mana mala ce idan ya zamanto abin da yake ibaha mubah ne a gare ka ya hadu guri guda da abin da yake kuma shi kuma wannan an hana yace faqaddiman taglibal ladhi mana sai ka aikata abin da yake hanin wannan me yasa saboda misali idan muka dauka cewa abubuwa ne suka hadu akwai mubah a ciki kuma akwai haramu a ciki to amma kai kuma baka iya bambancewa wanne ne mubah din wanne ne haramu a ciki to anan sai mala yace sai kai kokari ka kore abin da yake wannan na haramu din ne kala ka aikata da idan da a ra'ayinka kala ka aikata wannan abin da yake mubah ne yanzu misali wani mutum ne aka ce mishi yaje wani kauye yaje ya nemo auren wata yazo to yanzu da ya tayi neman aure misali mata goma ne a garin misali ɗan mata goma ne a garin to wannan ɗan matan guda goma dukan su a cikin su akwai ɗaya wanda mai yaɗe ta shayar da su to wannan da aka shayar da su da shi mutumin shi kuma an ce me je ya nemo auren wata a can ko to nan da yazo shi sai ya kasa ganewa wacce ce wanda aka shayar da su a tare ya zai yi a cikin waɗannan matan guda goma to a lokacin nan mala yace anan waɗannan matan duka sun zama haramun a gare shi waɗannan matan guda goma dukan su babu wanda zai aura kawai sai ya cika iska ya ga bai ta yin shi tunda bai sani ba ko to a lokacin nan bai wa kace a kawai bari in yi zabe kawai duwan na dauko to ai wataƙila sai ka dauko wanda aka shayar da kai da kai to a lokacin nan mala yace nan faqaddiman taglibal ladhi mana kawai sai ka hakura da waɗannan matan gabaki ɗayan su kaje wani garin ka nema mala yace wa kullu hukmin fali illatin tabi in wujidat yujad wa illa yamtani nan al hukm yaduru ma illatihi shine wujuban wujudan wa adaman nan mala yace wa kullu hukmin fali illatin tabi mala yace duk wani hukunci yana tare da illa sani wujudan wa adaman shine in wujidat yujad wa illa yamtana me yasa aka hana shin giya saboda ni saboda maye ko idan ya zamanto an baka ji babu maye a cikin shi akwai bagiya aka zuba maka lemu aka baka akwai bagiya an sha giya an yadda sai aka dauki abin aka wanki sai aka zuba maka ruwa mai kyau aka zuba aka baka sha zaka sha insha Allah kai ko saboda ni saboda ba giyar bace ko me yasa aka hana saboda mayen da yake cikin giya aka hana ko to haka misali nabiz ina aka baka in kace aka mishi aka sarrafa shi misali aka mai da shi na ruwa sai aka baka kasha amma bai sa mai idan kasha shi asalin giya da yake yinta da nabiz suka ce ko to idan ya zamanto wannan abin nabiz din da kasha bai sa mai to a lokacin nan ba abin da zai saboda ni saboda alhukum yadur ma illati abin da yasa aka hana shan wannan giya saboda mayan da take sawa kenan shine nan in wujidat yujad wa illa idan an samu wannan mayan ba sha ba amma in ba san ba mai wannan abin kana iya shan abin ka babu abin da zai kenan shine kenan al illa tana tare ne akan abin wannan da aka hana mala yace wa algi kullu sabiqin li sababihi la shartihi fadri furuq wa antabi mala yace wa algi kullu sabiqin duk abin da kazo kan yi shi daga baya da wani sababi daban amma kuma he da kazo sharadi he yake cika misali yanzu misali mutun yana tafiya a titi kawai sai ya ga wata mace tana kucewa sai ya ce mata na safiki misali walau yanzu bayan ya ce mata na safiki yanzu kawai sai aka yi wata kala rayuwa sai ta haɗu kawai sai ya auri wannan macen yanzu da ya auri wannan macen wancan sakin yana can mala yace wa alji kulli sabiqin li sababi la shartihi fadri furuq wa antabi mala yace a wancan saki da kai kai a banza saboda ni sharadin aure sharadin saki sai da ni sai da aure ko to wannan shine abin da mala yake bayani anan kenan wancan wanda kai daga baya da fari wannan bai yi ba sai mala yace fadri furuq wa antabi yace ka tsaya ka leka ka ringa bambancewa abin da yake sababi akan kaza ka rike shi kenan shi da abin da mala yake so ya ga mana anan mala yace wa shay'u la yatimmu illa an tatim shurutuhu wa mani'un mana udim mala yace ka sani cewa fa duk wani sharadi da zaka zo duk wani abu da zaka zo ka ce kaza ne sai sharadin shi ya cika idan sharadin bai cika ba wannan abin idan ka yi shi kai a banza sharadin yin sallah a kallimi alqibla ko wanda yayi sallah da gangam ya kalli wani guri sallar shi tayi bata yi ba ko kenan idan kai ma kana kallon wani guri ba kibla ba da gangam kai ta wannan ɗan hakika ne suke yinta suka ce ai Allah yana ko ina ko kawai sai su juya ko ina ka juye yamma arewa kai sallah to wannan sallar bata yi ba shine mala yace wa shay'u la tatimmu illa an tatim shartuhu ai abu bai tabbata sai sharadin shi ya cika gabaki ɗan shi wa mani ummana yanzu misali kawai kana kallon mutum a titi kawai kace me wannan kafiri ne me yasa kace mishi kafiri dole sai ka kawo abin da zai tabbatar akan cewa kafiri ne ko me sharadin mutum ya zama to kafiri idan bai raba da Allah subhanahu wataala ko bai raba da la ilaha illallah ko kuma yana inkarin wa'ansu abubuwa na cikin addini idan ya cika wa'annan sharadin to a lokacin ana iya ce mishi kafiri misali macen da ta aurar da kanta ba tare da waliyinta ba aure yayi bai ba an fahimta kenan sharadin aure na mace bai yi wata aurar da kanta sai da waliyi ko amma namiji wa shi yana iya zuwa ko ina ya auren shi ko haka inda manzo Allah yake cewa la yadkhul jannata nan mamur wanda ya annabi minci bai shiga aljanna kenan me sharadin kada ka aikata annabi minci ko mala yace wa zannu fil ibadatil mu'tabaru wa nafs al amri fil uqudi tabiru mala yace kaga zato wanda yake arraji yace mu'tabar yace ana aiki da shi wa nafs al amri haka a cikin mu'amala fil uqudi a cikin mu'amala shi ma ana aiki da shi abinda yake ni anan wazannu fil ibada mu'tabaru nan azannu raji manzo Allah yake cewa idza shakka ahadukum fi salati falyataharra sawab ku thumma yabni alayku duk wanda ya shakka a cikin sallar shi nawaye yana tunani nawaye manzo Allah yace to sai kai gini akan abinda zatan kai yi to a lokacin nan sai kai gini akan shi to haka idan ya zamanto kana shakka akan arwalla wannan ruwan mai kyau ne ko ba mai kyau bane ba afwan kana shakka akan kai sallah yanzu bayan ka yi da sallah sai kake cewa sallar ta yi ko ba ta yi ba amma a rinjayanka kai sallar ka ta yi to sallar ka ta yi raka'a uku kai misali bayan ka yi raka'a uku a cikin sallar sai kake tunani wai bice ne ko uku amma a zatanka kana tunanin cewa uku ce kai to a lokacin nan wannan lokacin sai kai binayi akan mi akan uku kenan arraji azannu arraji da shi zaka yi aiki mala yace lakin idza tabayyana azannu khata wannan baitin yana da alaka da wancan sai ya ce amma idan ya zamanto wannan zatan da kai tabayyana annahu khata yazo hili akan cewa ai kai ne kai irar akan wannan abin da kai kuskure ne kai malai ce fa abri izimmat as-sahihi khata to sai kai kokari ka dauki wannan kuskuren da ka gano sai malai ce karajulun salla qubailal waqti kamar wani mutum ne wanda yazo yayi sallah kafin lokacin sallah ya shiga malai ce falyu'id salata ba'dal waqti to sai yazo ya saki sallar shi bayan lokacin ya shiga baka sani ba lokaci yayi kana tunani yanzu misali yanzu karfe 10 kana tunanin lokacin azhar yayi sai ka zo kai sallah bayan kai sallah sai ka tashi ka tai wajen wa'insu da kaje sai suka ce maka muna shirin yin sallah azhar yanzu kace to ni ko nayi azhar ita to a lokacin sallar ka ba tai ba a lokacin nan mi falu irsalatan ba'dal waqti sai ka saki sallah a lokacin kenan nan wancan zatan ka ne kai akan mi lokacin sallah yayi ko sai kai sallah amma kuma lakin idza tabayyana zannu khata kuma sai wannan zatan naka da kai sai ya zaman to kuskure ne sai ya ce karaju musalla qobilal waqti kamar wanda ya salla kafin lokaci malai ce falwi id salatan ba'dal waqti to a lokacin sai ya zo ya saki sallar shi idan lokaci ya shiga kenan wacce sallar da kai ba tai ba sharadin sallar dole sai lokaci yayi mi ya shiga malai ce washakku ba'dal fi'li la yu'assiru wa hakaza idza shukuku tuksaru malai ce autakum wa autaku wahman misal waswasin fada li kulli waswasin yaji bihi laka malai ce haka idan ya zamanto shakka tana afkuwa tayi tasiri akan ka kana yawan shakka akan abu malai ce kamar idan muka dauki hadisin manzo Allah wanda ake ce mishi rajul yukhayyal ilayhi annahu yajib shay'an fi salati ko manzo Allah yake ce mishi a kai tai ko ina la yansarif hatta yajib shay'an aw yasma sautan ku to wannan idan ya zamanto kana yawan shakka a cikin sallah to manzo Allah ya ce maka idan kana sallah sai kake jin kamar arwallakka ta warware manzo Allah ya ce la yansari kada ka bar sallarka hatta tajid sautan he ka ji wani karan cewa arwallakka ta warware auri har ko kuma ka ji wani wari akan cewa eh tabbas arwallakka ta warware a lokacin sai ka bar sallar sai malai ya ce autaku wahman ko kuma idan ya zamanto kai mutun ne mai rafkanwa kullum wahayi gare ka misal waswasin fada ko kuma waswasi irin na shedan lakin likulli waswasin yaji bihi laka to kowanne waswasi za ga laka wani la'alalla anan ne shi yake kawo shi nan da yace laka yana nihin la'anan ne shine laka shedan kenan kenan to duk wannan abubuwan idan shedan ya zo ya kama wannan sai kai kokari ka ringa nisantarsa zuwa lokaci zuwa lokaci kai da zamanto kullum kai daga ka sa shakka kai ka sake sallah kana sallah kai ka ji arwallaka ta warware kawai sai ka sake sallah abin yayi yawa ka kusa kare arwalla sai ka ji cewa ni anya arwallar tayi sai ka sake a wannan malai yace ba haka ka ringa bina'i kullum idan ka ce waswasin yayi yawa to malai yake ce maka sai kai bina'i akan mi in shakka taka kullum shakka ce mai yawa kake yi to wannan sai ka guje shi ya zamanto cuta ce la yukallifullahu nafsan illa wusaha yanzu misali mutum ne wanda yazo yayi arwalla bayan ya kare arwalla sai yake shakka wani kurkure baki ko ban kurkure ba sai ka ce mishi je ka ba komai akan ka arwallarka tayi sai ka je kai sallarka ko kuma mutumin da yazo yayi sallah bayan ya kare sallah sai yake shakka wai uku ce ko hudu ce to a lokacin nan malai yace la yaltafit ilayha kada ya dawo akan ta lianahu badal farad min al-ibada ya riga ya kare shakka ce yake irin wahamin shi ne ya saba yin shi dama to a lokacin nan ba sai ya dawo ba akan wannan wahamin nashi amma malai yace akwai tambihi ana idan ya zamanto wannan shakka tashi da yake sallah salasan aw arba'in wai raka uku ce ko hudu yayi to kada ya dawo akan ta idan yayi yaqinin cewa uku ce to dole ya dawo ya saki kar ka ce a ni hudu ce ne ko uku ce ne kuma kai a ranka kana yin cewa uku ce kai to wannan wajibi ne sai ka dawo ka ciku wannan dayan kayan kai gaba shine abinda malai yake cewa nan malai yace sumal hadisun nafsi ma'fuun fala hukuma lahu ma lam yu'assir amalan yace bayan haka hadisun nafs abinda zuciyarka ranka yake raya maka malai yace ma'fuun wannan an yahe maka fala hukuma lahu wannan babu wani hukunci na shari'a akan shi malam yu'assir amalan matkar be yi tasiri akan shi ba har aikata shi ba Allah yake ce manzo Allah yake cewa inna Allah tajawaza an ummati ma haddasat bihi anfusahu wa ma lam taf'al aw tatakallam bihi duk abin da ya zamanto hadisun nafs ne kana tunani ne aikata kaza ne kake yi amma banda irin magana wanda Allah yake cewa wa man yurfihi bi ilhadin bi zulmi muziku to wannan idan ya zamanto haka ne wannan baya ciki shi wannan bai ciki kana yin wani nihi ne akan abin da yake da alaka da ka kai ma misali ko ka kai ma makka hari ko kuma wani abu wannan a'a wannan bai ciki misali kana tunani a sallah sai kake tunani na duniya wannan bai bata ma sallah sai dai mi an rasa mi sai dai a rasa khushu'i ko kana sallah sai kake tunani wani har ya zo maka ya maka sallama har ya baka hannu to nan duka sallar ka batta bacewa sallar ka tana nan sai dai ya zamanto an rasa mi an rasa khushu'i a cikin sallar kenan idan ya zamanto a ranka ne kake tunanin abu amma sai dai baka aikata shi ba malai ce fala hukuma lahu malam yu'assir amalan to wannan abin bai tasiri akai idan ya zamanto dai baka aikata shi ba kenan zamu dan tsaya nan kenan sai mu tashi baiti na 41 ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.